Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. Shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai yi magana ne akan ciwon basir wanda a turanci ake kira da pile, a likitance kuma ake kira da hemorrhoid. Basir dai cuta ce da ke haddasa kumburi da rashin sukuni, a wasu lokutan ma har da zubar jini ta dubura ɗan adam. Tare da ni a cikin shirin akwai Dr. Muslim Bello Katagum na shahararren asibitin Ni'ima da ke jihar Bauchi, inda ya fara da yi mana bayani game da cutar ta basir. Likita, gare ka.
Shi ciwon basir dai a turance an fi kiran shi da pile, amma kuma a likitance asalin sunan shi shine hemorrhoid. So wannan ciwon basir din nan ba wani babban cuta bane illa kaman bayani haka. Shi wannan duburan namun nan, kamar yadda muka sani, yana da jijiyoyin da yake kaiwa jini, wanda yake taimakawa tare da su muscles, wato tsoka kenan da yake jikin ɗan adam, gurin shiga a gurin wato ainihin fitan bayan gida kenan. So yayin da ya kasance cewa ɗaya daga cikin waɗannan jijiyoyin ya kumbura, ya yi kumburin da har zai zo ya fara takura gurin, ya zo ya kasance ya fara yin jini, yana yin kaikayi, yana yin zafi alal misali, to shi ne ake kira da wannan shi hemorrhoid, ko kuma pile, ko kuma basir a Hausa. So ba wani babban abu bane illa wannan jijiyan da yake jikinmu ne yake kumburi saboda waɗansu dalilai da zan tattauna a gaba.
To likita, shin me ke haddasa cutar basir?
Babban abin da yake kawo wannan basir din shine bayan gida mai tauri tare da straining yayin yin wannan bayan gidan. Straining shine wannan nishin da zai kasance mutum yana yi dan bayan gidan yayi tauri. Wannan nishin yana jawa pressure yayi yawa a wannan particular gurin, wato a jikin dubura. To wannan nishin da mutum yake yi saboda bayan gida mai tauri shine yake janyowa sai jijiyoyin sai su fara reacting, sai kuma on their own su fara gajiya. Wato gajiyan nan shine zamu iya kamar a matsayin pressure kenan, suna gajiya sai kuma su fara dan kumburin a gaba continuously, wato a gaba yana kai yana taruwa har sai kai to the extent that ya ƙara wannan kumburin. So a takaicen takaitawa dai kenan, yayin da mutum yana yawan samun matsalan na bayan gida mai tauri wanda ya kai to the extent that zai na yin nishi, ko kuma yawan zama akan shadda, ko kuma ba kan shadda ba, wanda ya kamata a ce mutum ya yi bayan gida cikin minti 2, minti 3, ga mutum ya yi minti 15, 20, 30 ko ma sama da haka, dan yana so bayan gida ya samu ya fito, yana ta gwagwarmaya a cikin bayan gida, yana ta shan wahala, to shine babban dalilin da yake sawa wannan basir din yake samu har ya fito.
To kamar wasu alamomi ne da idan mutum ya ji ko kuma ya gani suna bayyana za a iya cewa wannan lalle yana fama da cutar basir?
To shi wani abu da basir, akwai wanda bayi da alamu, wato asymptomatic kenan, akwai wanda kuma they are symptomatic, wato wanda suke da alamu. So ba mamaki bane mutum yana da basir amma bayi da kowane alamu guda ɗaya, amma kuma ga wanda alamu ya fito musu, to yawanci ɗaya daga cikin wa'innan ne, ko ma ga baki ɗayan su. Na farko dai akan samu shi kanshi kumburin wanda mutum zai na jin abun a jikin shi, wani lokacin ma har yakan fito da jini. Sai dai kuma a gane wani abu, ba wai bayan gidan bane yake yin jini, a'a, shi jini daban, bayan gida daban. Yayin da aka ga jini a cikin bayan gida, to wannan kan tabbas ba basir bane, amma yayin da ya kasance ga bayan gida daban, ga jini kuma daban, to wannan yafi alamun basir. Ga wa'insu yana musu tsananin zafi, akwai wanda ke zuwa musu da majina ma a jikin shi, tare da kuma wato ainihin kaikayi ta wannan general discomfort din. Discomfort shine mutum ya ta jin wani iri, ko ya zauna, ko yana tafiya, ko kuma yana wani abu ma zai ji, still akwai wannan rashin jin daɗin a ta gurin duburan shi, ko kuma ta gurin duburanta. To wa'innan su ne manya-manyan alamomi na wannan basir din. Abin ba zallan nan ba, ya kamata mun fi sa himma da ƙwazo akan ire-iren wa'innan basir din, dan shine zai famu dama mu san cewa okay, to doga irin nawa alamar yadda take zuwa mun. Daga kuma cikin manya-manyan ire-iren muna da su in degrees ne, wato hawa-hawa kenan. Muna da first degree, muna da second degree, muna da third degree, muna da kuma fourth degree. To first degree shine wanda babu prolapse. Prolapse din shine wannan bullo ko wannan. So mutum kenan yana da basir amma tana ta ciki, wato internal hemorrhoid kenan. So ko ma mi ne ba zai taba jin ta ba, amma kuma yana da shi ko kuma tana da shi. Na biyu kuma akwai prolapse, amma prolapse din yakan akuni yayin straining, yayin da mutum ya kasance yana wannan dogon nishin nan da na faɗa a baya, yayin da mutum kuma in aka ce yana nishi, to ba mun mamaki bane bayan gidan yayi wannan taurin, to sai kasance cewa kenan abun ya fara bulukowa. Amma in ya kasance babu matsalan nishi, in ya kasance cewa bayan gida ya zo da laushi, to wannan ba zai buluko ga baki ɗaya ba, shine second degree kenan. Fourth degree, ko kuma degree, ko kuma in ce hawa na uku, shine yayin yayin da ya kasance saboda nishin da mutum yake yi saboda bayan gida mai tauri, to sai ya kasance cewa wannan ya bulluko, wato shi wannan jijin da na faɗa yake kumbura sai ya bulluko, amma kuma ba zai koma ba har sai an sa yatsa an mai da shi, wato za a iya pushing in shi back kenan. Sai kuma fourth degree, wato na ƙarshe shine ko ka sa yatsa ma ba zai fito ba saboda wannan nishin da ake is continuous, wato ya dade na wani tsawon lokaci alal misali, kuma ya kai to the extent that bullukowan ba wanda mutum zai iya maidawa bane. So kenan mutum zai iya tambayan kanshi shin in yana da basir alal misali mai bullukowa ne a wanda zai zo ya kasance ya koma da kanshi ne wanda sai ka sa yatsa ne, ko kuma wanda ko ka sa yatsa ma ba zai koma ba, dan za ta iya ka sa ya koma amma kuma ya sake fitowa. So ga kenan kullum mutum wannan gurin ya kasance yana da shi, to kenan yana bude constantly, so ba mamaki bane yana da wannan fourth degree din. Daga wa'insu ire-iren shi ko muna da internal muna da kuma external. Internal shine wanda yake ta ciki, wanda kamar yanda na faɗa ba dole mutum ya san yana da shi ba. External kuma shine wanda har muke ganin shi wanda gashi ne yana zaune a waje. Amma daga cikin wanda suka fi wahalar shi ne shine thrombosed hemorrhoid, wanda shi kuma tarin jini ne wanda yake fitowa shi ma duk ta wannan jijin da na faɗa din ne ya kumbura sai zo yayi waje. Amma daga cikin manya-manyan alamun shine tsananin zafi, zafin da in ba a kiyaye ba ma wa'insu har akan ba su gado. Sai kuma ya kasance yana zuwa da jini tare da wannan duk alamomi da na faɗa a baya na su majina, tare da kuma rashin jin daɗi a dubura ga baki ɗaya.
To likita, shin akwai wasu nau'ikan cututtuka da suke da kamanceceniya da ciwon basir?
Tabbas akwai su. Wa'insu kuma ba wai zallan kamanceceniya bane, but rather matsala ne da ake samu tsakanin wanda shi yake tunani yana da basir da kuma ba ma basir din yake da shi ba, wato marar lafiya kenan, musamman yayin da ya je gurin likita. Bari wani bayani a gurguje wanda yana da kyau don Allah mu fahimta. Da yawa daga cikin mutanen da suke da wani rashin lafiya da ya haɗa da dubura, in sun zo gaban mu sukan ce mana suna da basir ne. To yayin da kace kuma kana da basir, abinda ni likita zan dauka shine ai wani likita ya ganka ko kuma ya ganki ya yi diagnosis ɗinka ko kuma ya tabbatar da cewa kana da basir, to da ka zo ka faɗa mun ni kuma kawai zan ɗaura a kai ne, to ba dole kasance na tsananta a bincike ba, musamman ya kasance cewa ga feshin guda 30 suna jira a baya, gashi ya kasance cewa ni kaina na gaji ko kuma akwai wasu aikace-aikace ko kuma gashi an kawo emergency, to kai kuma ka zo ka ce mun kana da basir, to abinda zan yi kawai zan rubuta ka ce kana da basir ne, ba abin mamaki ba ne, ba basir kake da shi ba ɗan uwana, ba abin mamaki ba ne hala kana da anal fissure ne ko kuma anal carcinoma ko kuma anal fistula ko kuma anal abscess ko kuma pruritus ani ko kuma diverticulosis ko kuma irritable ko kuma inflammatory bowel disease ko kuma su colorectal carcinoma. So bari dan yi su a gurguje, wa'innan su ma a namu fahimtan basir din da mutane suna kama da basir, amma kuma kwata-kwata akwai wanda basu da kamanceceniya. Yanzu kamar aka ce fistula yana nufin rami ne da yake fitowa a gefen dubura, to kaga mutum ba dole ya san rami bane, wannan sai zo ya ce maka kai basir ne bai ma san cewa wannan rami bane. So kaga a matsayinka na likita ba dole ka sa himma da kwazo a wannan binciken da na faɗa a baya ba. Wannan ya kasance fissure ne shine kaman dan yago wanda yake bullukowa ko da min wanda yake fitowa ta gurin dubura, wanda wani zai ce maka yana da basir kuma ba basir bane, fissure ne. Abscess wato zai kasance cewa in mutum yana da wato kaman a ce diwa ne wanda ya zo ya taru a gurin wanda mutum zai ce maka gashi nan yana da basir. So duk ba su bane. Carcinoma kamar kansa ne gabaki daya. So in mutum ya zo ya kasance yana da kansa ya zo ya ce maka yana da basir, so kun ga abubuwan sun yi asalin hannun riga, kuma baki ɗaya management ɗinsu da treatment ɗinsu ba iri ɗaya ba ne. Balle kuma mutum wani cucuka yake da shi, wato pruritus ani kenan, ya ta samun ƙaiƙayi na wannan duburan, wannan kuma ya kasance yana barin farce ya ji ciwo kanshi wanda zai iya jawo fissure ɗin, for example, duk za su taru da kalma guda ɗaya ne ina da basir. So shi yasa jama'a in kun zo kar ku ce wa likita mace ne ko namiji ina da basir, ko kuma alal misali wani abu kamar ku nuna musu ko kuma ku faɗa musu alamomin da kuke ji, kuma yana da kyau ku yi insistent ku ce su gani su ma su duba, especially in ya kasance ce wa guri ne wanda ka san akwai ƙwararrun ma'aikata. In ba haka ba, to zai kasance mutum ya zo ya developing wani condition din da ba shi ba, sai yi satuka wata da watanni, wa'insu ma har wa'insu shekaru kuma, kafin a zo a gano cewa ai gabaki ɗaya ba ma wannan yake da shi ba, ya daɗe yana ɓata kuɗin shi, ta daɗe tana ɓata kuɗinta, ɓata lokaci tare da kuma shan magungunan da ba gaira ba dalili.
To likita, shin ma cutar basir tana ɗaukar lokaci ne kafin ta bayyana bayan mutum ya samu cutar?
To gaskiya wannan ya fi alaka da irin yanayin bayan gida mai tauri da mutum yake da shi, da kuma irin lokacin da ya daɗe yake yi, da kuma uwa uba, wato yayin da ya zo yin wannan bayan gidan yana irin wannan nishin nan saboda bayan gidan ya samu ya fito. In kasance mutum ya yi satuka wata da watanni kan, ba abin mamaki ba ne zai iya developing issue, amma ya kasance cewa mutum kwata-kwata ba ya da irin wannan issue na bayan gida mai tauri, ko kuma ya zo ya kasance ya daɗe yana zaune a bayan gida, ko kuma gashi nan bayan gidan ya dame shi yana kan riƙewa aikin shi ne rike bayan gida ba don kuma ba don alal misali ina jin wani iri na zuwa bayan gida ko kuma inda yake zauna babu bayan gida ko kuma yana jiran wani lokaci yayi alal misali 11:30 safe mutum yake jin bayan gida sai ce to ainihin da awa 1:30 za a kira sallan azhar to bare bari sai lokacin sallan azhar to kun in ta yi kafin je yayi bayan gida to duk wa'annan abubuwa ne wanda suke developing suke taruwa suke iya determining din wannan fitowa na basir din so kenan babu wani takamamman lokacin da za a ce maka ainihin da sati 2 sati 3 wata 1 wata 2 wata 3 a'a duk abin da zai sa a samu wannan pressure a wannan veins din nan wato jijiyoyin da suke jikin dubura da har zai zo ya dame su su fara bulukowa to duk shine abubuwan da ake so a yi avoiding wato a guje mawa in dai aka guje masa to insha Allah ta'ala to shi ma wannan matsala na hemorrhoid din ko kuma pile ko kuma basir insha Allah zai tafi
masu sauraron mu kada ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka kuma a Latinas anan zamu dasa aya a cikin shirin sai a tare mu a wani makon inda likita zai yi mana bayani kan alakar maiƙo da kuma zaki da cutar basir a madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka danganin shirin ya zo muku ni Hawwa Umar da na shirya na gabatar a kullum nake cewa mu kasance lafiya ba ala rawa kuji.